الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da ya bude jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Asaba, a wannan majlisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukan mu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Usman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 12 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 8 ga watan goma shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a wancan sati, mun gama makama ta 32, wadda ake kiranta da suna At-Tayyibiyya. Kai tsaye insha Allahu ta'ala, darasi na yau za mu tashi makamar da ke bayanta. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: المقامة الثالثة والثلاثون التفليسية. ما لم الله يجيك أنسى نفتا وانا مقامة جي تتلاتين دوك ودى أكي كيران تدسونا التفليسية تاكي دنغنيني إزوا ونبرني دغا چكين براني إراكي كوكما برنن أذربيجان دومي واسما دمي sun tafi akan cewa birnin Tiflis yana cikin kasar Iraki, wasu sun tafi akan cewa yana cikin birnin Azerbaijan. Don haka ba mamaki ana samun irin wannan tawafuk din na dacewar sunaye waɗanda suke na garuruwa. Kamar yanzu misali, idan ka ɗauka a Niger akwai Katsina, haka a Nigeria akwai Katsina, to haka zaka samu irin waɗannan sunaye. Kamar yadda a Niger akwai Illela, a Nigeria ma akwai Illela. Haka Al-Harith ibn Hammam, Al-Harith ibn Hammam ya hakaitu annahu qala, shike fada, ahadullah ta'ala mudhiyafat Allah wa akhira salata mastaqatu, naima ubangiji na Allah madaukakin sarki alkawali, muziyafatu tun lokacin da na zama matashi, na zama baligi, na cike shekaru 15, sukan fada shabun yafiul. Idan aka ce yafi'un, shine matashi wanda yake balagagge, to shine yace nayi ma Allah madaukakin sarki alkawari, mudhiyafatu tun lokacin da na zamanto matashi balagagge, Allah wa akhira salata mastaqatu, alkawalin da bazan jinkirtar da sallah gabar lokacinta, mastaqatu iya gulgulai iko na, iya iyawata, inde sallah ce ta farilla, to to nayi ma ubangiji na alƙawarin cewa bazan jinkirtar da ita gabar lokacinta. Fa kuntu ma ajawil falawati wa lahawil khalawati, yace na kasance tare da sare dazuka da tafiya, wa lahawil khalawati da wargi na lokata na rashin aiki, ra'i awqatas salati wa uhadiru mimma athamil fawati, ina kiyaye lokatan sallah, wa uhadiru kuma ina tsoro mimma athamil fawati game da daukan zunubi na kubcewar sallah gabar lokacinta. Lafazin al-falawat jam'i ne na falah. Idan aka ce falah shine wato dokar daji, kuskuren da wasu daga cikin ladannai suke yi a wajen kiran sallah, hayya alal falah. Idan ka ce al falah, wanda ƙarshen ha'un ne shine dai ta marbut, shine dokar daji, jam'un sa shine al falawat. An gane ko? Don haka kuskure ne wanda da yawa daga cikin ladannai, duk da cewa shi kiran sallah galibi a yau an ɗauke shi abu ne na kawai na ga ana yi ni ma zan iya, ba a zuwa a koye shi kamar yadda ake koyan kowane karatu. To don haka karatu ne mai zaman kanshi, ka koma irin sa Abu Mahzura, Manzon Allah (SAW) sallama zaunar da shi ya karantar da shi yadda kiran sallah yake tun daga farkonsa har ƙarshen sa, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Manzon Allah (SAW) alaihi wasallama lafazin tahiyya karantar da shi yayi tun daga farkonta har ƙarshen sa. Don haka dai jan hankali ne ga ladannai akan wannan gaba, a je a koyi kiran sallah, ibada ce mai zaman kanta. Sai yace wa idza rafaqtu, yake cewa wa lahawil khalawat, da wargi wato na lokata na rashin aiki, ra'i awqatas salati, yace ina kiyaye lokatan sallah, wa uhadiru kuma ina tsoro mimma asamil fawati game da daukan zunubi na kubcewar sallah gabar lokacinta. Lafazin uhadir an ciro shi ne daga alhazar. Idan aka ce alhazar shine wato tsoro, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, aw ka sayyibin minas sawa'iki fihi hadar al-maut, da fadarsa wattaqullaha wa'alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahadharuhu, sai ka koma kuma wa yuhadhirukum allahu nafsa wa anihukum bainahum bima anzala allahu wa la tattabi ahwa'ahum wa hadharhum an yaftinuka, sannan ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim, a cikin suratul tauba. Karshe dai cikin suratul munafiqun, humul aduwwu fahdharhum, to shine yace wa uhadiru ina tsoro mimma athamil fawati, wato game da daukan zunubi na kubcewar sallah gabar lokacinta. Wa idza rafaqtu fi rihlatin aw halaltu bi hillati, yace a duk lokacin da na abuci wasu abokan tafiya, fi rihlatin a wani gulaguro. An gane ku? Ga yacin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, shine yace wa idza rafaqtu, idan na abuci wasu abokan tafiya, fi rihlatin a cikin wani gulaguro, aw halaltu bi hilla, ko na sauka a wata karkara. Idan aka ce hilla ita ce karkara ko ka ce unguwa, marhabtu bi sauti da'i ilaiha waqtadaitu bi man yuhafizu alaiha, yace nakan yi lali lali bi sautin da'i ilaiha da muryar mai kira zuwa ga sallah shine ladani wa qataitu kuma nakan yi koyi bi man yuhafizu alaiha da wanda ke kiyayewa akan sallah a lokacinta kamar yadda wani hadisi ne gashi dai kamar yadda yake an dai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan ita ce kuma ka'ida duk hadisin da baka san darajar shi baka san matsayinsa to karkace manzo Allah ya faɗa sai dai ka ce an faɗa cewa manzo Allah ya ce kaza ko kuma an rawaito ko kuma an hakaito ko an ba da labari na cewa man qala hina yasma'ul mu'adhdhin man qala hina yasma'ul mu'adhdhina an gane ko marhaban bil qa'ilina adlan marhaban bis salati ahlan wai duk wanda ya faɗa lokacin da ya ji ladani na kiran sallah yace marhaban bil qa'ilina adlan marhaban bis salati ahlan kataballahu lahu الف الف حسنه ومها عنه الف سيئه ورفع له الف الف درجه وبنجي تعالى زي ربوتا مثلا ده دبو سو دبو مليون دي كينا كما زا اشافي مسا ذنوبي مليون بيو الف الف سيئه كما زا ادوكك درجه سا كما مليون بيو ان غاني دي kamar dai yadda yake dai a bar shi akan haka kafin abin cika to shine yace fattafaqa hina dakaltu tablisa an sallaitu ma'a zumratin mafalisa sai lamarin yayi dace hina dakaltu tablisa lokacin da na shiga birnin tablis an sallaitu shine nayi sallah ma'a zumratin mafalisa tare da wata jama'a ta talakawa lafazin mafalis jam'i ne na muflis idan aka ce muflis shine talakka ko ka ce matsiyaci an gane ko wanda dai ba shi da kwabo ko sisi ko mu ce ba shi da taro ko tanga wanda asalin kalmar minal falas ne ko kuma mu ce minal fulus ne al falas shine wato kudi waɗanda ake kiran su na wuri a wancan lokaci wanda shine nau'in kudi wanda yake koma baya idan mutun ya talauce shine suke cewa wato al muflis ma'ana man sara maluhu fulusan wanda kudadansa suka zamanto wato irin waɗannan kuɗi koma baya wanda babu takaddu yanzu sai canji yancin garangaran shine a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a taduruna manil muflis qalu al muflis man la dirhama lahu wa la mata qala al muflis min ummati may yaati yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin al hadis to shine anan yace an sallaitu ma'a zumratin mafalisa wato nayi alamarin yayi dace nayi sallah tare da wata jama'a talakawa falamma qabaina as-salata lokacin da muka gama sallah wa azma'ana linfilat muka yi niyyar wato tafiya lafazin linfilat shine ma'ana mutun ya kubce ya fita da gudu shine suke faɗa in falata yanfalitu infilatan anan ma'anar su kenan tafiya wa azma'ana linfilat muka yi niyyar tafiya baraza shaykun badil laqwa balil kuswa wal quwa wato sai wani dattijo ya fito badil laqwa wanda yake mabayyanin mele idan aka ce mele wani nau'i ne na rashin lafiya Allah ya kare mu wanda yake kode fatar jiki ta yi jajjawur wanda in ya fito a huska abu na farko yakan murgude wato mukamikin mutum sai kaga baki ya jirge waliyazi billahi kuma fatar jiki sai kaga tana kodewa tana ja sai kaga cikin dan lokaci kadan wato fatar jiki ta kode bana mantawa akwai wani dalibi dan Indonesia wanda muka yi fasali English a farkon shekara wannan rashin lafiya ta fara fito masa amma kafin akai karshen shekara ta gama darasi jikin shi ya canza to shine ake kira al-laqwa wanda galibi in ya fito a fuska to yakan murgude wato mukamiki baki ya jirge shine yace badil laqwa wato mabayyanin mele balil kuswa mai tsahin tufafi wal quwa kuma mai raunin karfin jiki in aka ce balil quwa shine mai raunin wato karfin jiki shine yace balil kuswa mai tsahin tufafi wal quwa mai raunin karfin jiki fa qala sai ya fada azamtu ala man khuliqa min dinatil hurriya wa tafawwaqa darral asabiyya yace nayi magiya ala man khuliqa ga duk wanda aka halicce shi min dinatil hurriya wato da yumbu na yauci ma'ana dukkan mutumin da aka halicce shi da yumbu na yauci yace to ina yi masa magiya da Allah madaukakin sarki wata fawwaka mutumin da yayi kwangi wata fawwaka darral asabiyya wanda ya kwankwadi nono na kabilanci lafazin tafawwaka minal fawaq ne ko kace fawaq bi fatihil fa ko kace fuwaq kuma kana iya cewa faika shine kwangi idan aka ce kwangi idan aka tatsi dabba to sai a dan saurara nono ya dan gudana ayi tatsa ta biyu wannan tatsa ta biyu shine ake kira kwangi a Hausa a Larabci shine ake kira fuwaq ko kace fawaq ko kace faika shine ubangiji ta'ala ke fada a can cikin suratu Sad wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq ubangiji ta'ala yace waɗannan mutane ba komai suke jira illa sayhatan wahida faci tsawa ɗe tak ta mala'ika ta hallakar da su ma laha min fawa tsawa ce wadda ba ta da kwangi ma'ana in an yi waɗanda su ƙarasa ba a ce to a bari ta ɗan gudana sannan su kuma a ƙarasar da su to shine yace azamtu nayi magiya da ubangiji subhanahu wata'ala ala man khuliqa min dinatil hurriya ga duk mutumin da aka halicce shi da yumbu na yauci wata fawwaka ya kwankwadi darral asabiyya nono na kabilanci yace illa ma takallafa lilusa wastama'a minni nafsa yace ba komai nake nema a gun safaci ya kallafa ma kansa wani dan takaitaccen zama saboda ni wastama'a minni nafsa kuma ya saurari zancen da zan fada masa lafazin nafsa wato asali shine wato kaki mutum ya kako majina daga kirjinsa an gane ko shine tofi ga ya can wa min sharrin naffafati fil uqad nan ma'anarsa wato shine zance wastama'a minni nafsa ma'ana ya saurari bayanin da zan fada masa thumma lahu al-khiyaru min ba'du wa bi yadihi al-badlu war-radd yace sannan bayan haka shike da zabi in ma ya ci gaba da zama ko kuma ya shiga sha'aninsa wa bi yadihi al-badlu war-radd kyauta da mayarwa kuma abu ne wanda ke hannunsa in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya hana an yi gaggawar zawa zuwa mahallin shahid wa bi yadihi al-badlu war-radd bayarwa da hanawa abu ne wanda ke hannunsa, in ya ga dama ya bayar, in ya ga dama kuma ya hana. Fa aqada lahu alqaumul hiba wa rasaw amsal ar-ruba, wato fa aqada lahu alqaumul hiba, jama'a a wannan lokaci sai suka kulla igiyar zama saboda shi. Lafazin al-hiba jam'i ne na habwa, shine zama da mutun zai yi sannan sai ya sanya wata igiya daga bayan sa, kenan ya hada da kwabrinsa kamar yadda suke sanya wani sancir ko mu ce bel, kamar yadda kuma in babu wannan hannu mutun yake sawa tsakanin kwabrin shi sai yayi haka, shine wannan zama da ake kiran shi al-hitiba ko kiraye shi da al-habwa, jam'un sa shine al-huba. Wannan kinaya ce game da cewa jama'a sai suka zauna domin su saurari me zai faɗa musu, kamar yadda karmu manta ya gabata fa hallu liyal huba, wannan kuma kinaya ce game da tashi. Shine yace fa aqada lahu alqaumul huba, jama'a sai suka kulla igiyar zama saboda shi. Warasau suka tabbata agunsu amsalin ruba, yadda ka san tuddai ko kuma kace yadda ka san jigayi. Idan aka ce jigayi jami'i ne na jigawa, idan aka ce jigawa shine gu wanda yake tudu, shine ake kira rabuwa. Ga yacen fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara, shine yake cewa kama sali jannatin bi rabuwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhifay, sai ka koma cikin suratul mu'minun waja'alna ibna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabuwati zati qararin wa ma'in, sai yace falamma anasa husna insatihim wa razanata hasatihim, lokacin da ya ga kikkiawan kawaicin su, ga yacen anasa min janibi duri nara wa razanata hasatihim, da rinjayen hankalin su ya fahimci cewa mutane ne nutsatsu. Alasi ya faɗa ya ulil abasari ramiqa wal basairi ra'iqa, yace ya ma'abuta idanu arramiqa mi qardibi wal basairi ra'iqa, ya ma'abuta nura arra'iqa wato mi kayatarwa. Lafazin abasar jami'i ne na basar, gani na ido. Lafazin basair jami'i ne na basira, an gane ko, shine nura. Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbu samawati wal ardi basair, shine yace ya ulil abasarir ramika, ya ma'abuta magannai masu kwardibi wal basairir ra'ika, da nura wadda take mai kayatarwa. Yace da su amma yuguni anil kabari liyanu wa yumbiu anil nari dukhanu, yace shin yanzu ya ku jama'a ganin ido bai isa ba ya wadatar da mutun game da labari, ai gani ya ku riji kamar yadda ake fada a Hausa. Shine yace amma yuguni anil kabari liyanu, shin yanzu ganin ido ba zai wadatar game da labari. Wayun bi'u anin nari dukhan, yanzu hayaki ba zai bada labari game da wuta, ai duk inda kaga hayaki yana tashi to ka tabbata akwai wuta a gun, inda babu wuta ba yadda za a yi hayaki ya tashi. Yace shaybul la'ihun hurhura, ga ta bayyana ko ina ta fantsamu, ita ce a kai, ita ce a gemu, ita ce a gira, ita ce a gashin baki, ko ina ita ce. Shaybul la'ihun yace hurhura ta bayyana, wa wahalun fadihun, da raunin jiki fadihun wanda yake mai nauyayawa, wanda da kyar ake tashi sai da dubara. Wada'un wadihun, da cuta wanda take mabayyaniya, shine wannan mele. Walba'inu fadihun, yace kuma ga boyayyen lamari, wato ya bayyana ya fito fili. lafazin fadihun ismu fa'il ne min al-fadhi al-fadhi shine abi yayi ya fito fili kunyata kenan ga yace inna haula baifi fala tafqahun wannan karmo manta ya gabata tun a cikin muqaddima sai yace wala qad kuntu wallahi mimman malaka wa mala wa waliya wa ala wa rafada wa anala wa wasala wa sala yace tabbas ya ku jama'a yace kuntu wallahi yace rantsuwa nake da ubangiji na da na zamanto mimman malaka wanda ya riki wata sarauta wa mala kuma ya tara dukiya mai yawa wa waliya ya jibunci wasu al'amurra na jagorancin jama'a wa ala kuma ya kyautata tafiyar da jama'a min al'iyala ne idan aka ce al'iyala shine as-siyasa siyasa shine iya tafiyar da jama'a duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa wanda annabawan Allah da siyasa suka zo amma ba wannan wannan ita ba siyasa ba sunanta demokradiyya sunanta an gane ko in dai siyasa ce ta addini to ta iya tafiyar da jama'a da ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa amma ita wannan daman da aka kiraye ta da sunan siyasa an gulice da kan zaguwa suna ne aka bata wanda baka cancance shi ba wannan demokradiyya ce wanda kuma ita ce ainihin zalunci da karye inda ba gaba in ka ji ana mulkin kama karya to mulkin demokradiyya shi ne kamar yadda kuma yake a yau shine sai yace wa rafada kuma ni da yace ina daga cikin wato mutanen da suka taimaka ma jama'a lafazin rafada min ar-rifd ne ar-rifd wato shine taimako ga yacin bi'isar rifdul marfud a cikin suratul hud wa anala kuma mutumin da yake kyauta wannan kuma minan nail ne an-nail ita ce kyauta ga littafi na musamman nailul awqar samun kenan biyan bukatu shine yace wa anala mutumin da yake kyauta wa wasala kuma ya sadar da zumunta wa sala kuma yayi tumbi ga duk wanda ya masa ba daidai ba wannan kuma minas saula ne in aka ce as-saula shine tumbi wanda karmo manta ya maimaito a baya mun yi istishhad da baiti na Amr ibn Kulsum a cikin mu'allaqarsa da yake cewa wa kunna al-aymanina idhal taqayna wa kana al-aysarina banu abina fasalu saulatan fi man yalihim wa sulna saulatan fi man yalina fa'abu bin nahabi wa bis sabaya wa ubnan bil muluki musaffadina sai yace falam tazalil jawaihu tashatu wan nawaihu tanhatu yace falam tazalil jawaihu yace musibu basu gushe ba tashatu wato suna tumfike shi lafazin aljawaihu jam'i ne na ja'iha idan aka ce ja'iha ita ce musiba samawiya musibar da Allah yake saukarwa daga sama wadda take halakar da amfanin gona kamar wata kankara ko wani tsananin sanyi hunturu ko wata fara ko wasu tsuntsaye wannan shine ake kira ja'iha yace falam tazalil jawaihu yace masibu basu gushe ba tashatu wato suna tumfike shi ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala lahum musa waylakum la taftaru ala allahi kadhiban fayushitakum bi'adhab wa qad khaba man iftara fayushitakum yatumfike ku idan aka ce as-sahat shine wato tumfike abu kamar yadda zaka tumbike itaciya har jijiyarta gaba daya shine asalin kalma ta as-suhut domin as-suhut itace haramu haramun tana shafi albarka daga cikin dukiya wanda cin rashuwa ko kuma ce cin haram sifa ce ta yahudu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada a cikin suratul maida wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa akalihimu suhut labisa ma kanu ya'malun laula yanahahumur rabbaniyuna wal ahbar an qawlihimul isma wa akalihimus suhut labisa ma kanu yasna'un. Ga yacan kuma wa bi kufur wake cewa can dai cikin suratul wannan din dai cikin ma'ida a can wa akalihimus suhut yawa to shine yace tashat wato tana timbike shi tana timbike ni yace wan nawaibu masibu ne yau da gobe tanahatu wato suna sassake ni lafazin annawaib jam'i ne na naiba naiba musiba kenan shine yace wan nawaibu musibu tanahatu wato suna sassake shi ko kace suna rarike ni ga yacan fadar Allah subhanahu wataala wa tanhituna lijibala buyuta yace hattal wakru kafrun wal kafu safrun washi'aru durrun wal aishu murrun yace hatta alwakru kafrun yace har aka kai shekarsa wato ta zaman tufako me ake nihi da alwakru shine sheka dakin tsuntsu kenan amma anan me yake nufi gidansa kenan inda yake rayuwa lafazin wakar mufrad ne jam'un sa shine aukar ga yacan fadar Imru'ul Qais a cikin waƙar sa wannan Addalalul Bali yake cewa ka anna quluba tayri rabban wa yabisan lada wakrihal unnab wal hashaful bali shine yace hattal wakru wato har shikar sa ta zamanto kafrun wato haqu ma'ana gidan da yake rayuwa a cikin shi zama faqo wal kaffu tafin hannunsa safrun ya zama wufi ba taru ko tanga ba kwabo ko sisi washi'aru durrun wato kunci ya zama shine rigarsa idan aka ce shi'ar riga wadda take bin jiki to kunci ya zama to shine rigarsa ma'ana baya rabuwa da shi wal aishu murrun yace rayuwa kwata kwata ta zamanto mai daci wasibiyatu yatagawna min al-tawa wa yatamannawna musasatan nawa yace kankanan yaransa yatagawna min al-tawa wato siru su kuka suke ba dare ba rana min al-tawa saboda tsananin yunwa wasibiyatu yaransa yatagawna suna rusa kuka ba dare ba rana min al-tawa wato saboda tsananin yunwa waye tamannauna yace kai har ma gurin musasatan nawa tsotsar mutuwa suke annawa anan mutuwa yake nufi shine nisa asali waye tamannauna suna gurin musasatan nawa wato tsotsar nisa nisa wato ita ce mutuwa yace don haka ya jama'a walam aqum hadhal maqama sha'ina wa akashif lakum ad-dafa'ina illa ba'da ma shaqitu wa luqitu wa shibtu min malakitu falaitani lam akum baqitu yace ya ku jama'a walam aqum hadhal maqama sha'ina ban tsaya ba wannan matsayi mai aibanta mutum an gane ko ash-sha'in ismu fa'il ne min ash-shay'i idan aka ce shay'un shine aibi ga yace inna shani aka huwa al-abtar wa lam aqum hadha al-maqam ash-sha'ina ban tsaya wannan matsayi mai aibanta mutum wa aka shiflakum ad-dafa'ina ban yaye muku waɗannan abubuwa waɗanda suke buyayyu lafazin ad-dafa'in jam'i ne na dafin idan aka ce dafin abu wanda yake buyayye kamar yadda can Amr ibn Kulsum yake cewa wa inna digna ba'da digni yabdu alaykum wannan wa inna digna ba'da digni yabdu yake cewa wa inna digna ba'da digni yabdu shine cike yake cewa wa yukhriju da'ad dafina idan aka ce ad-dafin abu wanda yake buyayye jam'un sa shine wato dafa'i shine cewa inna digna ba'da digni yabdu alaykum wa yukhriju da'a dafina shine yace illa ba'da ma shaqitu yace sai bayan wato na wahala walukitu kuma an jarrabini da cuta ta mili washibtu kuma nayi hurhura min malakitu saboda abin da na hadu da shi na wahala an gane ko washibtu nayi hurhura min malakitu saboda abin da na hadu da shi na kuncin rayuwa yace kai falaitani lam akun bakitu yace ina ma daman ma a ce ban wanzu ba zuwa wannan lokaci daman ma a ce kafin wannan lokaci tuntun mutuwa ta tafi da ni an gane ko gaya can fada ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya shine yace falaitani lam akun bakitu yace daman ma kafin wannan yake cewa ban wanzu ba zuwa wannan lokaci thumma ta'awaha ta'awuhal asifa wana thumma ta'awaha ta'awuhal asifi wa anshada bi sautin fa'ifin thumma ta'awaha sannan su yayi nishi ta'awuhal asifi irin nishi ne mai bakin ciki da bacin rai an gane ko lafazin ta'awaha an ciro shi ne daga ah ah shine nishi na mutumin da ya fada cikin tsanani cikin bala'i kamar yadda can ubangiji ta'ala ya siffanta annabi ibrahim da wannan sifa inna ibrahima la'awahun halim a cikin suratul tauba a cikin suratul hud inna ibrahima la halimun awahun munib idan aka ce awah mai yawan nishi saboda tsoron allah ko kuma awah mai yawan komawa zuwa ga ubangiji da tuba shine yace thumma ta'awaha sannan su yayi nishi ta'awuhal asifi irin nishi ne mai bakin ciki da bacin rai da damuwa wannan kuma min al'asaf ne idan aka ce al'asaf wato bakin ciki da damuwa ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu yusuf wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf kuma ga ya can falamma asafu nan taqamna minhum wa anshada sai ya safu waka bi sautin ba'ifin da wata murya wadda take mai rauni ashku ila ar-rahmani subhanahu taqalluba ad-dahri wa udwanahu wa hadithatin qara'at marwati wa qawwabat majdi wa bunyanahu wa ihtasarat udi wa ya wayla man tahtasirul ahdathu aghsanahu wa amhalat ar-rabi'iyya hatta jalat من ربيعي الممهل جرفانه وغادرتني هائرا بائرا أكابد الفقر وأشجانه من بعد ما كنت أخا ثروة يسحب بالنعمة أردانه يختبئ العافون أوراقه ويحمد السارون نيرانه فأصبح اليوم كأن لم يكن أعانه الدهر الذي عانه وزور من كان له زائرا وآفع في الأرف إرفانه فهل فتى يحزنه ما يرى من ضر شيخ دهره خانه فيفرج الهم الذي همه ويصلح الشان الذي شانه يجي أشكو إلى الرحمن زواغا وبنجيجي واندي يكي ميغمان ميا الرحمة سبحانه واندي ياس ركاكا غمد غبر دوان أي بيدة توايا أشكو شينكي كيما كوكان تقلب الدهري جويا ورزامني akaina wa udwanahu da zalincinsa idan aka ce al-udwan shine zalunci ma'ana ketare iyaka ga ya can wala ta'awanu alal ismi wal udwan shine yace ashku ila ar-rahmani Ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama subhanahu wanda ya tsarkaka gabarin duk wani aibi da duk wata tawaya ashku shi nake kai ma kukan takallubar da hari juyawar zamani wa udwanahu wato da zaluncin sa ko kace da ketare iyakarsa a kaina wa hadisati kuma ina kai masa kukan masibun za musibu qara'at marwati wanda suka kwankwasa marwati wato fandutsi na lafazin hadisati jami'i ne na hadisa hadisa musiba kenan wa hadisati ina kai masa kukan musibu qara'at wadanda suka kwankwasa marwati wato fandutsi na idan suka ce fulanun qura'a marwatuhu ma'ana mutumin da kenan bala'i da musiba ya same shi yace wa qawabat majdi wadannan musibu yace sun rosa duk wani girman darajatawa wa bunyanahu da ginin sa duka sun rosa yace wa hatasarat udi yace kuma sun kariraya udi wato itace icce na wa hatasarat wato sun kariya udi wato icce na an gane ko lafazin udu mufrad da jam'unsa shine a awad lafazin wa hatasarat min al-hasr ne al-hasr shine wato lankwaso reshen icce ko kuma kace karyo reshen icce gaya can a cikin mu'allaka ta imru'ul qais yake cewa karaitu biha namshi tajru wara'ana ala atharaina baila mir'in murahhali falamma ajazna sahata lahayyi wantaha bina batnu khawtin zihi kafina aqanqali hasartu bi fawdai ra'siha fatama yalat alayya hadimal kashhi rayyal mukhalakhali muhabhabatun bayba ugayru mufabatin taraibuha mas'ulatun kasajanjali wanda kafin haka cai izalata batatina hawita bawwa arihuha nasima sabaja atibirayya lakaramfuli muhafhafatun bayba ugayru mufabatin taraibuha mas'ulatun kasajanjali kabikirin muqanatil bayadi bisufratin gazaha namirul ma'i gayrul muhallali tasuddu wa tubdi an asilin wa tattaki binadiratin min wahshi wajra tamu ifili shine yace hasartu bi fawdai ra'siha yace sai na lankwaso bi fawdai ra'siha ma'ana gifin kanta fatama yalat alayya hadimal kashhi rayyal mukhalqali anan sai cewa ke cewa wannan taradibu ha mas'ulatin kasajanjali an san sajanjal madibi kenan yace taraibu ha karankar matta mas'ulatun yace agoge yake tas yace kasajanjali yadda ka san madibi haka nan kirjinta taraibu kenta yake to shine anan yace wa hatasarat udi yace masibun zamani sun karya mun icce na yace wa ya waila ya kai can hallakar mutumin da wa ya waila man yace ya kai can hallakar mutumin da ta hatasirul ahdathu aqsanahu wanda musibun zamani suke kariraya suke kariye masa aqsanahu wato rishin itaciyarsa yace wa amhalat rabi'a musibun zamani sun maida gidana wato yayi fari lafazin amhalat min al-mahal ne al-mahal shine fari wa amhalat rabi'a sun maida gidana yayi fari yace hatta jalat yace kai har ya kai su waɗannan musibun zamani wato sun kore min rabi'iyal mumhili gabarin gidana wanda yake mai fari jirzanahu wato birayensa sun kore biraye ma daga gidana duk sun fantsama kowanne ya kada gaban sa ka san in kaga biraye na yawa a wuri to akwai ni'ima shi yasa larabawa suke ma mutun addu'a su ce aktharallahu jirzana baitika Allah ya yawaita biraye a gidanka addu'a ce suke ma'ana Allah ya yalwatar da kai ya wadatar da kai shi yasa ai masallaci ka taba ganin biyar babu abin da zai ci in ka ganshi ya yawaita a gida to abinci yake samu amma in babu in gida ya talauce biraye ma gudu suke kowanne gaban shi yake kada to shine yace wa amhalat rabi'iya wato waɗannan musibu na zamani sun mai da gidana ya yi fari yace hatta jalat yace kai har sun kore ma sun kore min rabi'iyal muhila gabarin gidana wanda yake mai fari jirzanahu wato birayensa lafazin jirzan jam'i ne na jurad idan aka ce jurad wato shine ira yace wa gadaratni ha'iran yace sun bar ni ina imautacce ba'iran ina hallakekke ba'ir mufradi ne jam'un sa shine bur ga yacan wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura wanda asali min albawar ne albawar shine halaka fadar Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum dar albawar shine yace wa gadaratni masiwun zamani sun barni ha'iran ina imautacce ba'iran ina hallakekke ukabilul faqra ina gogeggeniya da talauci wa ashjanahu wato da bakkan ciki lafazin ashjan jam'i ne na sajan ma'ana bakin ciki da bacin rai yace min ba'di ma kuntu akathar watin bayan da na zamanto ma'abucin wadata yashabu mutuman da yake jan ardanahu wato hannun rigarsa fil ni'mati a cikin ni'ima lafazin ardan jam'i ne na rudun idan aka ce rudun shine wato hannun riga gefin riga wanda ake kiran shi alkum yace yaktabi al'afuna awraqahu al'afuna mabarata yaktabi suna kakkabo awraqahu ganyen itaciyarsa wa yahmadu saruna matafiyan dare suna gode ma ni ranahu wato wutarsa masu tafiya cikin dare idan sun hango wutarsa sukan zo suna zawwa za su iske an girka abinci wato akushi akushi shine yace yaktabitu al'afuna lafazin al'afuna jam'i ne na afi an gane ko jam'in kace al'afun ko kuma kace ufa ga yacin ya khaira manyan mamala afuna sahatahu ya khaira manyan mamala afuna sahatahu shine yace yaktabitu al'afuna mabarata suna kakkabo awraqahu ganyen itaciyarsa ma'ana duk wani mabukaci yakan zo a taimaka masa wa yahmadu saruna matafiyan dare suna gode ma ni ranahu wutacansa yace fa asbaha al-yawma wannan mutumin da nake faɗa muku a yau ya zamanto ka allam yakun a anahu dahru allazi anahu ad-dahru allazi anahu zam wannan zamani wanda ya masa kofi ya masa kofi ka allam yakun a anahu kace kamar ma da bai taimaka masa ba ad-dahru allazi anahu wannan zamani wanda ya masa kofi lafazin anahu min al-aini kambin baka kenan an gane ko shine ma'ana ya masa kofi ka allam yakun a anahu kace kamar ma da bai taimaka masa ba yace wazwarra man kana lahu za'ira wanda da ya zamanto na ziyararsa akai akai wazwarra yanzu ya karkace ya daina ziyararsa an gane ko ga yacin wata rashin sa idza qala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin shine yace wazwarra man kana lahu za'ira mutumin da ya zamanto a da yana ziyartarsa akai akai wazwarra yanzu ya karkace ya daina ziyararsa wa afa afil urfi irfanahu yace afil urfi me neman kyautarsa wa afa ya kyamaci irfanahu saninsa an gane ko afil urfi me neman kyautarsa ma a yau wa afa ya kyamaci irfanahu saninsa wanda ma yake almajiri mabaraci a shi kanshi baya so ma a ce ya san da wani ya san da shi yace kai fa halfatan yahzunuhu ma yara min durri shaykhin dahruhu kanahu yace fa halfatan shin a cikin ku a samu mutumin kwarai yahzunuhu ma yara abin da yake gani min durri shaykhin na kuncin wannan dattijo yahzunuhu ya bakanta masa rai dahruhu kanahu dattijon da zamanin sa ya haince shi fa yufrijal hamma ya kware masa bakin ciki allazi hammahu wato wanda wato ya narkar da jikinsa ko kace hammahu wanda ya rufo masa wa yusliha shana ya inganta masa lamari allazi shanahu wanda ya aibanta shi wa yusliha shana wato ya inganta masa lamarinsa allazi shanahu wanda ya aibanta shi قال الراوي مرويتين نافدا فصبت الجماعه الى ان تستثبته لتستنجش خبعته يجي فصبت الجماعه جماعه سي suka karkatu ila an tastasbistahu izuwa wato neman sanin haqiqanin lamarin sa shine at-tasabbut kabibi abdan ka sanin haqiqanin sa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ay fatasabbatu shine yace ila an tastasbitahu jama'a suka karkato izuwa neman sanin haqiqanin lamarin sa litastanjisha khubatahu dan su furciko buyayyen lamarin sa lafazin tastanjisha wato minan najashi ne idan aka ce annajashi shine al-isara ma'ana furciko abu ka bunciko shi khubatahu wato buyayyen lamarin sa lafazin khuba wato an ciro shi ne daga al-khab'u in aka ce al-khab'u wato shine abu wanda yake buyayye wanda aka boye ga ya can fadar Allah subhanahu wata'ala Allah yasjudu lillahi allazi يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون وتستنفض كما دن اتجمع تقرار حقيبته أبن لكي چكين جكرسا معنا دوان أبوان ديكي قويي أتكيزو چيرسا سفتو دشي فيلي فقالت له جماع سيسو كتشي دشي قد عرفنا قدر رتبتك ورأينا در مزنتك فأعرفنا دوحة شعوبتك وحسر اللثام عن نسبتك واتسكا چه مسا قد عرفنا قدر رتوبتك تبس منسا نبول ودن درجك ورأينا در مزنتك كما منغس يائر جلجيجنك فأعرفنا دوحة شعوبتك دنهك سنر دمو ببر إتاچيا تأسلنك معنا توشنك أسلنك كين إناني wahasirin an gane kun aka ce dauha shine babbar itaciya sunan wani birni daga cikin biranen duniya birnin Dubai ko shi ne suke kira wannan dauha ko mu ce na Abu Zabi shine yace katar ku yawa shine yace fa arifna wato sanar da mu dauhata shu'batika babbar itaciya wato tuta asalin ka tushenka wahasirin lithama suka ce yayi wannan takunkumi an nisbatika game da dangantarka idan aka ce al-lisam shine takunkumi ma'ana rawani da mutun yake rufe baki da hanci kawai sai dai idanunsu bayyana shine at-talaffum kuma shine ake kira al-lisam yana da suna daban kamar dai munan ce ake yayi takunkumi ma'ana yayi rawanin da ya rufe baki da hanci sai idanu kawai a bayyane kune ko yawa yace wahsirul lisama wato ka yayi hune an nisbatika wato game da dangantarka kenan ka fada mana kai dan wane ne jikan wane ne dan wace kabila ne fa arada irada mumuniya bil idinati sai ya kauda kai irin kauda kan mutumin da aka jarrabe shi bil idinati wato da wata wahala lafazin al-i'inat wanda aka kallafa masa abu wanda yake mai wahala ga ya can walau sha Allahu la'anatakum an gane ko min al-anati ne shine wannan zalika liman kashiya al'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum walau sha Allahu la a'anatakum kuma waddu ma anitu ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anitu sannan kuma karshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum shine yace fa araba sai ya kauda kai iraba irin kauda kan mamuniya mutumin da aka jarrabe shi bil inati wato da wata wahala aw bushira bil banati ko kuma wanda aka bashi albishir da cewa an haifa masa kiyamaci wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yahkumu wa ja'ala yal'anu ad-darurat wa yata'affafu min tagayyudil muru'at wa tusiya hadu yal'anu ad-darurat yana tsine ma wato larura kuncin rayuwa yal'anu yana la'antar ad-darurat wato larura kunci na rayuwa wa yata'affafu yana turda alawadai min tagayyudil muru'at game da kafewar wato ruwan mutunci lafazin ya ta'affafu min al-uf ne ma'ana ya qulu uf uf shine turda alawadai ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala hikaya ga fadar annabi Ibrahim ga mutanansa mushrikai uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun kuma ga yacin falata kullahuma uf wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima wanda asalin kalmar uf wato dauda ta karkashin farci wanda ita ce kalima ta nunin kashin hakuri a cikin dukkan kalmomi na larabawa to shine anan yace waya ta'affafu yana turda alawadai min tagayyudil muru'at game da kafewar wato ruwan mutunci lafazin tagayyub ga yacin wajibal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi thumma anshada sannan sai ya sakuwa qabi lafzin sadi'in da wani lafazi mabayyani wa jarasin khadi'in wato da wata murya wadda take buyayya la amru kama kullu far'in yadullu janahu alladhi huwa 'ala aslihi la amru kama kullu far'in yadullu janahu alladhi huwa ala aslihi fa kul ma halahi na tu'ta bihi wa la tas'ali shahada an nahlihi wa mayyiz idha ma astasarta al-karuma wa mayyiz idha ma atasarta al-kuruma sulafata asrika min khallihi lituguli wa turkhisa an khibratin wa tashriya kullan shira mithlihi fa'arun ala al-faqin al-lawza'i dukhulu al-gamizati fi aqlihi yace la amruka rantsuwa nake da rayuwarka ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala la amruk innahum la fi sakratihim ya'mahun la amruka rantsuwa nake da rayuwarka ma kullu far'in yace ba kowane reshen itaciya bane janahu al-ladhizu ya'yansa waɗanda suke masu zaki yadullu ala aslihi wato suke nuni ga wato asalinsa wato ba kowane reshen icce wanda yake mai zakin yaya wato yake nuna asalinsa cewa ga tushen itaciyar shi inda aka ciro shi yace fa kulma hala duk abin da yayi zaki ka ci hina tu'ta bihi lokacin da aka zo maka da shi wala tas'ali shahada karka tambayi zuma taciciya farar saka anna halihi game da kudanta an gane ko in aka nuna ma kudanta ba za ka sha ba wala tas'ali shahada karka tambayi taciciyar zuma anna halihi game da kudanta an gane ko wa mayyiz yace karabi idza ma atasarta al-kuruma in kana nagi ya'yan inabi yace karabi sulafata asrika ta cacciyar giya ta zamanin ka min khallihi game da bune girkinta idan aka ce khall wato shine kenan ma'ul khall an gane ku wani ruwa wanda yake mai yami akan yi shi da ƴaƴan inabi yace wa mayyiz yace ka rabi idza ma atasartal kuruma idan kanan nagi ƴaƴan inabi ka rabi sulafata asrika ta cicciyar giya ta zamanin ka ma'ana ka san su wane ne mutanen ƙwarai min khallihi game da wanda yake binegar an gane ku shine kenan dai ruwan da ake yayyafa ma salati da turancin faransa ake kiran shi kenan wannan binegar lafazin wa mayyiz kenan gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib sannan kuma sai ka koma suratu yasin wa mutazul yawma ayyuhal mujrimu sai yace li tuguli dan ka tsadada duk wanda ya cancanci a tsadada shi wa turkhisa kuma ka rangwamta duk wanda ya cancanci a rangwamta shi mutum mai daraja ka ɗaukaka shi wanda yake kuma koma bayan shi ma ka ajiye shi matsayin shi shine yace li tuguli dan ka tsadada wanda ya cancanci a tsadada shi wa turkhisa ka rangwamta duk wanda ya cancanci a rangwamta shi an khibratin game da sani an gane ko kenan ka zaman tuwayeye ka san su wane ne masu daraja kuma ka san waɗanda suke koma baya yace wa tashriya kullan dan ka sayi kowanne shira mislihi saya tattan kwatancin sa kenan kowanne ka sayi shi didi da kuɗin shi kar ka zo saboda wato wauta ko kuma rashin sani wanda yake koma baya ka ɗauka kashi ka bashi matsayin da bai kai ba ko kuma mai daraja ka sauke shi gabarin matsayin sa shine yace wa tashriya dan ka sayi kullan kowanne shira mislihi wato saya wanda yake na kwatancin sa lafazin wata shirya ga yacin wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah sai yace fa'arun yace aibi da alawadai ya tabbata alal fa'inil lawza'i ga mutum wanda yake mai nura allawza'i mai karfin zuciya dukulul ganizati shigar tawaya fi aqalihi a cikin hankalinsa duk mutumin da yake mai hankali in dai aka samu tawaya a cikin hankalinsa yace to wannan turda alawadai ya tabbata a kansa aibi da alawadai ya tabbata a kansa qala sai yake fada fasda hal qauma bi zakaihi wa dahaihi wa ikhtalabahum bi husni adaihi ma adaihi fasda hal qauma sai ya raurauta jama'a bi zakaihi wato da kaifin hankalinsa wada ha'ihi da makircinsa waqtalabahum ya tube musu hankali ya tube hankalinsu bi husni ada'ihi da kyakkyawar ba da zancensa waqtalabahum ya tube musu hankali ya tafiyar da hankulansu bi husni ada'ihi da kyakkyawar ba da zancensa ma'ada'ihi tare da cutarsa ta mili hatta jama'u lahu khabayal khubani wa khafayas subani har ya kai sun tattara masa khabayal khubani wato abubuwa waɗanda suke buye a ƙarƙashin ciki an gane ko ka san sukan sanya wata jika nan ƙasan ciki wajen ƙasan cibiya a ciki mutum yake sanya kudaden shi irin dai jika wanda ake dan daurawa a tsutsu wanda alhaji yake daurawa idan ya daura harari to da haka suke yi anan mutum yake sanya kudaden shi yanda dai gaya tare da kai ne duk yadda za a yi dan yankan aljihu sai dai yazo ta gaba kuma in yazo kasa ne in ya taba ka kai wa khafaya suban da abubuwa waɗanda suke koyayyu wato na tsatso asuban shine kuma abin da yake nan baya abin da suke sawa su koye shi ma cikin jika shine ake kira asuban jami'i ne na suba wannan wato subna kamar yadda shi kuma in aka ce khuban jam'i ne na khubna sai yace wa qalu lahu sai suka ce da shi ya hadha kai wannan innaka humta ala rakiyatin bakiya wa ta'arrafta li khaliyatin khaliya suka ce masa innaka humta lalle kai kai kiwayo ala rakiyatin wato ga wata rijiya bakiya wanda take mai karancin ruwa sai diddiga an gane ko duk an kwanda hiruwan da yake cikin ta innaka humka lalle kai kai kiwayo wanda karmu manta ga ya can wa ajulu fi haumatiha jawlanal haim shine yace innaka kumta lalle kai kiwayo ala rakiyatin abusa wata rijiya bakiyati wadda take wato mi karincin ruwa wanda wannan shine asalin sunan duk da cewa dai ruqayya ne juya ne ake amma in aka ce rakiya ma'ana fa ta canza rakiya arkiya rijiya ne sunan rijiya ne wata arratta wato ka bujuro li khaliyati wato ga yankar zuma ga gun yankan zuma khaliya wanda yake wohintacce idan aka ce khaliya inda ake zuwa a yanku zuma in tayi kenan ta zuba ruwan tayi kashin inda ake zuwa aje a yanku shine ake kira khaliya suka ce wata arradta ka bujuro li khaliyati ga gun yankan zuma khaliya wanda yake wohintacce suka ce masa fa kun za hazihi subaba karbu wannan diddiga wannan dan tarhi in aka ce asubaba abin da yake ragewa na abin sha a cikin makayi diddiga kenan shine yace walau daralaka fahu mimma yarumu subaba yace suka ce wahabha la khaba wa la isaba kaddarata cewa baka kuskure ba kuma baka dace ba duk abin da suka tattara masa suka ce ka dauke shi a matsayin diddiga ne dan tarhi ne wahaba haka kaddarata la khaba wala isaba cewa baka kuskure ba kuma baka dace ba fa nazzala kulluhum manzilatal kusri wa wasala qabulahu bishukri sai ya saukar da karancin kyautar da suka yi masa manzilatal kusri matsayin wato kyauta wadda take mai yawa wa wasala qabulahu ya sadar da karbar kyautar bishukri wato da godiya kuma tawalla sannan sai juya baya ya jurru shikahu yana jan wato gefin jikinsa bangaren jikinsa ngani ko yana tafiya a karkace ya jurru yana jan shikahu bangaren jikinsa wayana habu bil khawdi turqahu yana wato warto turqahu hanyoyinsa bil khawdi wato da fagamniya lafazin yanhab minan nahab ne annahab shine kwace ma'ana yana huzbu durqahu hanyoyinsa bil khabdi wato da fagamniya kawai bai san ba ma inda yake dosa qala al mukhbiru bi hadhihi al hikaya mai bada labari game da wannan hikaya na fada fasuwira li annahu muhilu li hilatihi mutasanniqun fi mishiyatihi yace fasuwira li sai aka kamanta mun annahu lalle shi wannan mutuma muhilun mi jirkita jikinsa ne lihilatihi saboda wayansa da zubararsa annahu muhilu mi rikita jikinsa ne ya jirkita kama lihilatihi saboda wayansa da dubararsa hila shine wayo da dubara ga yacin illal mustafa'ina min ar-rijali wan nisa'i wal wilidani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila mutasanniqun wato mutasanniqun fi mishiyatihi wato mi yi da gangamne fi mishiyatihi game da tafiyarsa wannan tafiya asali ba tashi bace da gangamne kawai yake yace fa nahabtu anhaju min hajahu yace sai na zabura ina mi biyar min hajahu hanyarsa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa aqafu adrajahu ina mi bibiyar sawunsa ngani kuma ana dukkanar da ya sha na kan sha tare da shi wa huwa yalhazuni shazran wa yusiuni hajran wato wa huwa yalhazuni yana hararata shazran wato da gefin ido da wutsiyar ido wa yusiuni hajran kuma yana yalwata mun kaurecewa hatta idza khala at-tariqu wa amkana at-tahqiq har aka kai lokacin da hanya ta kadaita sai ni sai shi wa amkana tahqiqu hakikan cewa da tabbatarwa yayyu at-tahqiqu hakikan cewa da tabbatarwa wa amkana yayyu nazara ilayya nazara man hasha wa basha wa ma haba ba'da ma gasha wato sai ya kalle ni irin kallan man hasha mutumin da ya saki fuska wa basha yayi walwala an gane ko wa ma haba mutumin da ya tace kauna ba adama gashya bayan ya gauraya ta. Lafazin bashi kenan minal bishasha ne. Wa qala si ya fada sai ya ce inni la ikhaluka aka gurba. Inni la ikhaluka aka gurba wara'i da suhba. Yace lalle ni ina zatanka kai dai bako ne. Wara'i da suhba kuma mai neman abokan tafiya ne. Inni la ikhaluka lalle ni ina zatanka aka gurba ma'abucin bakunci ne ma'ana bako ne. Wara'ida suhba kuma mai neman abokan tafiya ne. Fa hallaka fi rafiqin yarfuqu bika wa yurfik wa yanfuqu alayka wa yunfik. Yace fa hallaka fi rafiqin shin ko kana son wani abokin tafiya yarfuqu bika wanda zai tafsasa maka wa yurfik kuma ya taimaka maka wa yanfuqu alayka kuma ya rufa maka asiri duk wani aibi da kake tare da shi ya lillife wa yanfuqu alayka ya rufa maka asiri wannan minan nafaq ne idan aka ce annafaq ita ce bula rami a cikin ƙasa kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa wa in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtahi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi aya walau sha'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min al-jahili. Asali in aka ce annafaq shine wato kula rami irin na kurege shine ake kira kuma nafika wanda asali daga nan ne aka ciro kalma ta annifaq shine yace wayanfuqu alayka mutumin da zai rufa maka asiri ya lillibe ka wayunfiqu kuma ya ciyar da kai wayunfiqu ya ciyar da kai wannan kuma minal infaq ne. Fa qultu lahu sai nace masa law atani hadha ar-rafiqu lawatani at-tawfiqu inda a ce irin wannan aboki da kake fada ya zo mun yace lawatani at-tawfiqu tabbas da dace na Allah subhanahu wa ta'ala ku ya zo mun yayi dace da ni wannan kuma minal muwata ne lawatani minal muwata muwata shine dace shine yace lawatani tawfiqu yace da dace ga mankatar na Allah subhanahu wataala da yayi daidai da ni yayi dace da ni. Fa qala li sai yace da ni kad wajadta yace tabbas ko ka samu faga tabit dan haka kai farin ciki kai murna kai guri minal gibda ne kenan wastakramta ka girmama wannan mutumin da ka samu wastakramta ka nemi mutumin kwarai ka samu fartabit dan haka ka kiyaye shi kai ruku da shi ka ji yanda yake zuga kansa wastakramta wato ka nemi mutumin kwarai kwa ka samu fartabit dan haka ka yi ruku da shi ka kiyaye shi thumma dhahika maliyan sannan sai kilkile da dariya zamani mai tsawo an gane ko ga ya can wahajurni maliya kuma gaya a hadisi na Umar falabistu maliya shine yace thumma bahika sannan sai kilkile da dariya maliyan zamani mai tsawo wata masalali basharan sawiya ya kamantu gare ni ashe mutun ne wanda yake daidaitacce babu wata karkata babu wani murgudewar baki babu wani mele duka ashe wata hoda ce ya shafa yace fa idza huwa shaykhu nasrujiyu la qalabata bi jismihi wala shubhata fi wasmihi sai ga maka ashe dattijan mu ne na birnin Saruja Abu Zaid kenan la qalabata bi jismihi wato babu wata cuta a jikinsa wala shubhata babu wani rikici fi wasmihi game da alamarsa yace fa farihtu bi luqyatihi wa kadhibi laqawatihi sai nayi farin ciki nayi murna naji dadi a sababin haduwa da nayi da shi wa kadhibi laqawatihi da ƙaryar wato melansa da yayi ashe hoda ce ya shafa wa hamamtu bi malamatihi nayi niyyar na zarge shi na kushe shi ala su'i maqamatihi a bisa mummunar wannan matsaya tashi fa shahafa sai ya bude baki wa anshada qabla an alhahu ya sabuwa ka kafin na zarge shi ظهرتُ برفِّ لكي ما يقال فقيرٌ يزجي الزمان المزجى وأظهرتُ للناس أن قد فُلجتُ فكم نال قلبي به ما ترجى ولولا الرصافة لم يرسلي ولولا التفالج لم ألق فلجا يتي ظهرت برأسي يتي نابينا دسفين تفاشي لكي ما يقال فكير دن أشي دني غاون تلك يزج الزمان واندي كي كور زامني المزجا واندي كي أبو كوري وا زامن اندي كي زوار مزلولي يتي وأظهرت للناس na bayyana ma mutane na bayyana ma jama'a an kadu kulijtu cewa an jarrabe ni da cuta ta lele an gane ko shine da falis shine kuma allaqwa an kadu kulijtu cewa an jarrabe ni da cuta ta lele yace fa kamna da kalbi bihi ma tarajja yace nawa zuciyata ta samu ma tarajja abinda take kauna take fata bihi wato a sababin na bayyana cewa ni mai rashin lafiya ce ta mele abu nawa na samu yace fa kamna la kalbi zuciyata abu nawa ta samu ma tarajja abinda take kauna take fata bihi a sababin bayyana da wannan cuta yace walaulan rasasatu in ba dan waɗannan tsahin tufafi da kake gani yace lam yursali yace ba za a tausaya mun a taimaka mun an gane ko su mutanen zamani sai ka canza kama sai ka rikida walaulan rafafatu in ba dan waɗannan tsahin tufafi yace lam yursali yace ba za a tausaya mun a taimaka mun walaulan tafaluju in ba dan bayyana da nayi cewa ina da cuta ta mele yace lam alqafurja yace ba zan hadu da wannan rago ba thumma qala sannan sai ya faɗa sai yace dani innahu lam yabqali bihadhihi al-ard martahun yace ka san da cewa fa ni wata makiyaya bata rige mun ba a wannan kasa an gane ko wala fi ahliha matma kuma ba ni da wani kwadai game da mutananta yace fa in kuntar rafiqa in har ka kasance abokin tafiya ne da gaske faddarika tariqa an gane ko mazaka ma hanya ka ma hanya mu tafi lafazin faddarika tariqa wato igra ne ma'ana ilzami tariqa ko kuma ittabi tariqa faddarika tariqa ma'ana ka bi hanya mu tafi indai har kai abokin tafiya ne da gaske al-harith yace fasirna minha mutajarridaini sai muka tafi gabarin wannan birni na Tiflisa mutajarridaini muna tsiraitattu mu kadai daga ni sai shi babu wasu jama'a warafaqtuhu amaini ashradaini kuma na abuce shi tsawon shekaru biyu waɗanda suke cikakku wa kuntu na kasance na dau aniya ala an ashabahu ma ishtu abusa da naka abuce shi iya rayuwata amma fa abadharul mushit zamani mai daidaita abubuwa su yake zamani ne ya raba tsakani na da shi nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك